بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم البعث والجزاء والنشور أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم دساكي هنوى أولا بقري ميتار البركة مسجد المهاجرين wannan anguwa ta dan tudu a karce makwayo a cikin babban birnin jihar Maradi a wannan kasa ta mu ta Niger a yau muna ranar Talata daren Laraba 21 ga watan Sha'ban hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1447 wanda ya daidai da goma ga watan biyu miladiyyar Isa dan Maryam alaihi salatu wassalam shekara ta 2026 da taimako Allah madaukakin sarki muke biye da tafsirin alqur'ani mai girma na wannan mako na wannan shekara wannan kuma shine majalisin mu na 11 a cikin tafsirin alqur'ani mai girma na wannan shekara majalisin mu na 4 a cikin tafsirin suratul fatiha ajiya mun kwana a ƙarƙashin fadar ubangi subhanahu wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
جزاك الله خيرا wannan sura mai albarka a jiya mai magana akan hukunce-hukuncenta da kuma fallarta Ubangiji ta'ala ya bude surar da fadar shi alhamdulillahi rabbil alamin dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah madaukakin sarki ubangijin halittu inda muke bayani akan me ake ce ma alhamdu muka ce lafazi na alhamdu yana nahin a shar'ance yana nahin yabo ga Allah madaukakin sarki yaba ma Allah shine ake ce ma alhamdu yabo ga Allah subhanahu wa ta'ala da abin da ya shahi Allah madaukakin sarki na sufofi na kamala da kuma ayyuka na girma tare da soyayya da mutuntawa da girmamawa ga Allah madaukakin sarki kuma wannan ana gayin shi ne a magana ta baki a kuduri na zuci da kuma ayyuka na gabbai kamar da Ibn al-Qayyim al-Jawziyya ya fassara shi wannan idan suka haɗu suka tattaru to su ne ake ce ma godiya godiya ta tattaru abubuwa guda uku abu na farko akwai yabo a ciki abu na biyu akwai ita godiye athana'u abu na uku akwai abinda ake ce ma ashukuru wanda da Hausa da athana'u da ashukuru za a fassara su da godiya amma da larabci suna da bambanci shi yasa Ibn al-Qayyim al-Jawziyya yake cewa al-madahu yabo shi wannan ya hike bantuwa ko kuma yana da yawa ya hi babu alhamdu fadi shi kuma alhamdu bayan babin shi ya hi babu ashukuru fadi shi yabo akan yi ma mutunan kware akan yi ma mutunan banza akan yi ma mutane baki daya kuma yadda ake iya ma Allah subhanahu wataala akan yin yabo akan abu na kware kuma akan iya yin yabo akan abu wanda ba na kware ba shi kuma alhamdu yabo wanda ake gama shi da girmamawa da mutuntawa to shi wannan bawa amma kowa shi sai Allah subhanahu wataala Allah madaukin sarki shi kadai ake yabawa da sifofin shi na kamala ake yaba shi akan ayyukan shi kuma tare da soyayya da mutuntawa da girmamawa abu na uku shine ashukur ashukuru shi kuma akan yi ma Allah subhanahu wataala shi kuma ta yadda akan iya yi ma wani mutum idan ya aikata wani aiki na kwarai to shi yasa malamai suke kokarin bambance kalmomi guda biyu a larabci in aka ce ashukuru sai ya zama da godiya wadda take da alaka da wani aiki na gabbai zaka bada wani abu an kawo ma wani abu in zaka godiya sai ka bada tukuici Bahaushe ke cewa yaba kyauta tukuici to wannan tukuicin shine ake ce ma ashukuru kuma shine Allah madaukakin sarki yake so shi ma a mai a wasu lokuta yake cewa la in shakartum la azidannakum in kun gode zan kara muku fasar wannan aya shine Allah madaukakin sarki yake cewa wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith game da ni'imar ubangijinka ka bada labari ma'ana idan Allah ya ma wadata to a ga athar na wannan wadata a tattare da kai shine godiya ta ni'imar da Allah ya ma ta wadata idan Allah ya baka lahiya a ga kai amfani da lahiyar wajen gina addininka wajen neman ilimi wajen karatu wannan shine godiya ta lahiyar da Allah ya baka to a shukur kenan shi wanda ake gamawa tare da gabbai amma shi alhamdu yakan tattaro waɗannan ababe bambancin shi da ashukur shi alhamdu akwai soyayya da kauna lokacin da ake yin shi amma ashukur yana aiwa mutun ya ma alkhairi kai ka san ba alkhairi bane yamma ko kuma shi ya baka wani abu ka bashi tukuici amma da kai da shi babu kauna babu soyayya kawai kuna yi ne dan wani ya kubuta daga sharrin wani kamar yadda rayuwar mu ta yau take wani abin da ka cancanci ka same shi ko amma amma ba za a ma ba sai ka bada wata kyauta yadda al'umma ta lalace sai an bada cin hanci to wanda zai bada cin hancin dan amai wani abu yana bada cikin kyama haka shi ma wanda aka ba yana amsa cikin kyama to wannan ana ce mai ashukuru da larabci amma godiya ta hamdala ubangiji subhanahu wataala shine yake banta da ita shine ake ma ita da zuci ana so ana murna ana jin dadi ana kamba mashi sai ayi wannan lafazi na godiya wannan kalma ta godiya ta tattaro dukkanin abin da ya shahi tauhidi tauhidi baki daya wannan kalma ta tattaro shi abu na farko wanda kalma ta alhamdu ta tattaro shine tauhidur rububiyya idan ka ce alhamdulillah to wannan kalma tana nuna ma lalle ka tattaro tauhidi na rububiyya ga Allah subhanahu wataala saboda fadar kalma ka ta Allah ta alhamdulillah ba za ta hitowa ba daga bakinka sai ka gama yarda ka lamunta ka sakankance da cewa wannan ni'imar na farkonta da na karshenta sanadiyar samun ta shine Allah subhanahu wataala to wannan yana nuna ka jingina ma Allah aikin ya tsira da aminci su ƙara tabbata zuwa gariya haka lokacin da mutum ya ce alhamdu tana nufin tauhidul uluhiyya saboda mi bawa yakan yin soyayya da girmamawa a cikin zuciya kamar da Ibn Qayyim ya fassara cewa alhamdu tana tabbatuwa ne idan akwai soyayya da mutuntawa a zuci haka wannan kalma ta alhamdu tana zaguwa domin ta bayyana tauhidin sunaye da sufufi na Allah subhanahu wataala saboda bayiwa kai godiya sai ka tabbatar da cewa babu wanda ya cancanta amma wannan godiyar sai Allah to wannan kalma ta alhamdu ta tattaro waɗannan abubuwa daban-daban kuma wannan kalma ta alhamdu kamar da muka fara karanta wasu ayoyi a jiya tana da wurare wanda ya kamata a yi ta. Ubangiji madaukakin sarki ya nuna mana a cikin suratul an'am cewa harkon magana, ma'anan magana harkon al'amari da ƙarshen al'amari da harkon halitta da ƙarshen halitta dukkan na Allah ne. To kuma tunda na Allah ne, wajibin mu tilas in mu yi ma Allah godiya akan harko wanda ya fara ƙagen mu, kuma wajibin mu tilas mu yi ma Allah godiya akan ƙarshen mu. Shi yasa Allah ke cewa alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala as-sulumati wan nur Ubangiji subhanahu wata'ala yace alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal ard. Godiya ta tabbata ga Allah nan wanda ya halicci sammai kuma ya halicci ƙasai, wa ja'ala az-zulumati wan nur kuma ya sanya duhwai kuma ya sa haske. Kadiba nan Ubangiji ta'ala sai ya amfani da az-zulumat wanda jam'i ne, duhwai masu yawa, haske kuma guda ne. Allah ce thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun, sai dai wanda suka kafirce su akan Ubangiji su suke karkata. A cikin suratu Zumar Ubangiji ta'ala ce wa qudiya bainahum bil haqq, za a hukunci tsakanin mutane a ranar alkiyama da gaskiya. Wa qila alhamdulillahi rabbil alamin, qudiya bainahum bil haqq wa qila alhamdulillahi rabbil alamin, za a yi hukunci tsakanin su da gaskiya a ranar za su rinka cewa alhamdulillahi rabbil alamin, godiya ta tabbata ga Allah Ubangijin halittu wanda shi ya ba su aljanna. Don haka ita wannan kalma ta alhamdu Ubangiji subhanahu wata'ala yana amfani ko kuma yana umarni da ita lokacin da yake so a tsarkake shi daga dukkan wata kazamta. To in ana so a tsarkake Allah daga kazamta, to ana amfani da kalima ta alhamdu. In ka ce alhamdulillah kamar ka tsarkake Ubangijinka daga dukkan wani datti, datti na shirka, na bautar wani Allah wanda ba Allah ba. Ubangiji ta'ala a cikin suratul Isra lokacin da yake so ya tsarkake kanshi daga da, sai yake cewa wa qulil hamdulillah, ka ce alhamdulillah, ai godiya yabo ya cancanta ya tabbata ga Allah. Wana Allah alladhi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu shariku fil mulk, shi ana yi ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala godiya lokacin da ake so a nuna tsarkaka da ɗaukaka da mutuntaka. Ba aka ce mutuntaka, muna nahin girma na Allah madaukakin sarki. To idan kana so ka tsarkake Allah, to Ubangiji ta'ala ya amfani da kalma alhamdu. In ka ce alhamdulillah kamar ka tsarkake Allah ne daga ɗa, daga mahaifiya, daga uwa, daga mata, daga dukkan wata kazamta wadda ɗan adam yake tuciya da ita. Haka lafazin alhamdu ana unwani da shi. Ubangiji subhanahu wata'ala ya yi unwani da lafazin alhamdu domin ya yi bayani akan bayyana addini da yi, ashe ni'ima ta addini da Allah ya mun ta bayani mu gane menene gaskiya, mai aiki da gaskiya. Wannan ni'imar da Allah ya tashi mun bayanin ta, sai amfani da lafazin alhamdu. Ubangiji ta'ala yake cewa qul alhamdulillah sayuriikum ayatihi fata'rifunaha, wa ma rabbuka bighafilin 'amma ta'malun. Ubangiji ta'ala ce wa qul alhamdulillah, kace alhamdulillah, sayuriikum ayatihi, da sannu zai gwada muku ayoyin shi, alamomin shi, fata'rifunaha, kuma za ku gane su. wa ma rabbuka bighafilin ubangijin ka bai zama mai gafala amma ta'maluna akan abin da kuke aikatawa haka ubangiji madaukakin sarki yayi amfani da kalmatul hamd domin ya nuna mana cikakkar ni'imar da ya mana ta jiki ta samuwa ta rayuwar da muke yi yau da gobe shine hawarkon wannan sura Allah ya ce alhamdulillahi rabbil alamin dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala ubangijin halittu baki daya ashe wannan yana nuna mana ubangiji ta'ala shine wanda ake matakakkar godiya saboda samun mu da yayi ta hanyar shiki samun mu da yayi ta hanyar rayuwa yadda ya buda mana wannan wane ya je can wance ya dawo wane ya ci abinci wane ya kaza to godiya ta tabbata ga Allah shi yasa Allah ya bude wannan aya da alhamdulillahi rabbil alamin haka ubangiji subhanahu wa ta'ala yayi amfani da kalma alhamdu saboda ya gwada mana haske da yazo da shiriya mi kakka da tafarki annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam annabi Muhammad da yazo da wannan alqurani mai girma da Allah ya tashi ba mu labarin hasken alqurani sai ya ce alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja
anzala ala abdihi
Allah subhanahu wa ta'ala ce alhamdulillah godiya ta yabo sun tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya sabka mabawan shi da alkitab Allah ce walam yaj'allahu iwaja bi sa wata karkata ba ga wannan alqurani mai girma haka ubangiji ta'ala yake cewa qalu alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah
لولا ان هدانا الله
وبنت على yake cewa wa qalu alhamdulillah kuma za su cewa yabo da godiya sun tabbata ga Allah alladhi hadana wanda ya shigar da mu amma kunna li hadha ga wannan amma kunna linahtadiya mu bu mai san mu shiryar da kanmu mai zuwa ga wannan laula an hadana Allah ba dan ubangiji ya riga ya shiryar da mu ba shi wannan kalma ta alhamdu ana gaya ma ubangiji subhanahu wa ta'ala ita a duk lokuta daban-daban babu wani abu na rayuwa wanda bawa ba zai gaya ma Allah madaukakin sarki ba wannan kalma ta alhamdulillahi rabbil alamin ko kuma alhamdulillah game da ubangiji madaukakin sarki a wa mahanga ta daban kuma yayi amfani da kalma alhamdu dan ya nuna mana a dukkan komai to ubangiji ta'ala ya kamata mu gode mashi idan muka diba ayar mata cikin suratul an'am ubangiji ta'ala da ya bude ta da cewa alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala az-zulumati wan nur wannan aya tana nuna mana lalle akwai alaka ta godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala bisa tahiyyar sarari sarari wannan wanda yake tahiyya dare ya zo rana ta zo marice ya zo sahi ya zo dari ya zo to waɗannan dukkanin su wajibin mu ne mu rinka ma Allah madaukakin sarki godiya akan wannan ni'ima ta yau da gobe idan kaga zahi ya zo to kai alhamdulillah da zuwan zahi Allah madaukakin sarki shi ya san me yasa ya kawo zahi haka idan kaga yanayi ya canza ana dare aka koma marici ana marici aka koma dare daga dare aka koma sahiya to a dukkan wannan lokaci ya kamata mutum yayi hamdala ga Allah madaukakin sarki saboda mi ubangiji ta'ala ke ba mu labari a harkon suratul an'am cewa alhamdulillah alladhi khalaqa as-samawati wal ard Imam Razi yace wannan magana tana nihin ai ubangiji madaukakin sarki wanda shine yake tahiyya da wannan kauni wanda yake sa dare kuma ya sa marid ya sa yini kuma ya sanya sahiya ashe wannan ya kamata mu gode ma Allah madaukakin sarki a wannan lamarin kawai haka ubangiji subhanahu wataala yake cewa mu yi mai godiya saboda kawai ya bamu fitra mai kyau ya bamu dama na mu yi rayuwa to wannan rayuwar da Allah ya bamu dama mu yadda a yau musulmi mutum in aka ce mutum dukkan da musulmi da wanda ba musulmi ba mai hankali babu wanda zai hitowa babu kaya duk mutunan da ya hito babu kaya to zaka gana ana kama shi a dare ne ana cewa wani mahaukaci ko yayi shaye shaye ko kuma wani abu ya sa ko rishin lahiya ko wani abin da ya kama da wannan da tantagariya arli da tantagariyan musulmi babu wanda zai hitowa babu kaya wannan fitra ce ubangiji subhanahu wataala ya sanya ma mutane a tattare da su to ana ma Allah madaukin sarki godiya akan wannan fitra akan wannan ni'ima da ubangiji subhanahu wataala yayi ma mutane shi dan haka Allah madaukin sarki wannan kalma ta alhamdulillahi rabbil alamin da ya bude alqur'ani mai girma da ita ba karamar kalma bace kalma ce wadda take mai da komai ga ubangiji subhanahu wataala shi yasa wannan kalma take da daraja take da kima take da mutunci a wajen Allah annab sallallahu alaihi wa sallam yake cewa kalma ce wadda Allah ya hisanta a bayan kasa ma'ana ubangiji subhanahu wataala yana son a gaya mai kalima ta alhamdu in kace alhamdulillah to Allah ya hisan wannan kalma da duk wata kalma a bayan kasa hadisi ya tabbata a cikin sahih muslim annab sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ahabbul kalami ila Allah arba'un la yadurruka bi ayyihunna bada'ta mafi soyuwar kalmomi a bayan kasa wanda Allah ya hisu guda hudu ne manzo ya ce babu ruwan shi da wanda ka fara kalma ta farko ita ce subhanallah kalma ta biyu ita ce alhamdulillah kalma ta uku ita ce la ilaha illallah kalma ta hudu ita ce allahu akbar in ka fara da allahu akbar ka gangare da la ilaha illallah ka ce alhamdulillah ka ce subhanallah manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wanda zai cutu ba abinda zai cutar da kai da wanda ka fara duk wanda ka fara daga cikin su kalmomi ne wanda Allah yake so da bawa sai ta cewa alhamdulillah 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 yana gayi da imani bakin shi na amsa zuciyar shi na amsawa bakin shi na gayi zuciya na gaskantawa gaban shi suna aiki to wannan yazo da abinda Allah ya so a bayan kasa baki daya haka wannan kalma ta alhamdulillah takan cika ma'auni tana sa mutun ya samu arziki na gidan duniya da lahira hadisi ya tabbata annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa at-tahuru ko kuma at-tahuru ko kuma at-tahur shatrul iman annabi yake cewa tsarki shi rabai imani ne sannan sallam yake cewa alhamdulillahi tamla'ul mizan kalmar alhamdulillah tana cika ma'auni tana cika ma'auni ma'ana tana sa lada ta zama dumbin yawa a ranar alkiyama idan mutum na cewa alhamdulillah alhamdulillah to yana cika ma'aunin shi ne ranar alkiyama malumai masu sharhin wannan hadisi suka ce ma'ana cika ma'auni yakan iya yiwuwa cikar ma'auni na gidan duniya ko kuma cikar ma'auni na gidan lahira saboda kalmar hamdala idan bawa ya luzumce ta to tana gadar mai da cikakken komawa ga Allah madaukakin sarki a cikin rayuwar shi baki daya mai yawan hamdala ba zai sata ba duk mutunan da bakin shi ya luzumci alhamdulillah Allah na gode to wannan mutunan ba za ka same shi da sata ba saboda yana da godiya ga Allah haka duk mutunan da ke hamdala yana yawan cewa Allah na gode ma abinda ka bani to wannan mutunan ba za ka same shi da cin amana ba saboda mafi yawancin mutane sukan cin amanar juna duba da abin da zai samu ba zai ishe shi ba to sai ya ci amana sai ya yaudara sai ya munafurci to wannan kalma ta alhamdulillah tana hana ka yaudari mutum idan ka samu aiki sai kake ta hamdala da abin da ka samu to zai hana a wajen aikin ka ya ha'inci ka cuci wani haka wannan kalma ta alhamdulillah tana ƙara yi ma arziki albarka shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa walhamdulillah tamla'ul mizan kalmar alhamdulillah tana cika ma'auni ma'aunin nan yakan iya ma'auni ne na gidan duniya shi yasa Ibn Qayyim yake cewa ai abin da yasa manzo sallallahu alaihi wasallam ya amfani da ma'auni bai ce ba tana cika lada dan ya zamana maganar ta shigo har a gidan duniya. Ashe kalmar alhamdulillah tana habbaka arziki, tana sa albarkar dukiya, kamar da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya gai. Haka wannan kalma ta alhamdulillah tana daga cikin ayyuka nagari. In aka ce wane ka zama mutumin kwarai, to kalma alhamdulillah tana nahi in kana cewa alhamdulillah kai mutumin kwarai ne, tana daga cikin abubuwa wanda idan bawaye su za a cewa wane nagartaccen mutum ne, mutumin kwarai ne. To daga cikin nagarta ta musulmi akwai yawan cewa alhamdulillah. Haka Ubangiji subhanahu wataala Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la an aqula subhanallah, da in ce subhanallah walhamdulillah, in ce alhamdulillah ko in ce la ilaha illallah wallahu akbar, Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ahabbu ilayya mimma tala'at alayhi shams. Zalla sallallahu alaihi wasallam yake cewa yahi soyuwa gare ni akan duk abin da rana za ta fitowa akan shi, mana duk arzikin da zaka tuna, duk hidimar da za a yi, duk kasuwancin da za a yi, duk abin da za a samu a ini. Annabi yake cewa fadar subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, allahu akbar, yahi dadi yahi soyuwa gare shi da samu wannan abin da za a hidima. Shi kalma ce wanda take da mutunci, kalma ce mai girma, karama, harfan ta kanana alhamdulillah, dukkan musulmi maza da mata kowa da iya gayyanta. Haka wannan kalma ta alhamdulillah daga cikin falalarta ita ce albaqiyatus salihat, sauran abin da ya kadan na alkhairin duniya su ne waɗannan kalmomi. Ubangiji subhanahu wataala ke nuna mana dukkanin alkhairi ya riga ya kare, abin da ya rage walbaqiyatus salihat da Allah yake gaya a cikin suratul kafi khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala, ko kuma wa khairun maradda, waɗannan su ne alhamdulillah. Manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa albaqiyatus salihat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Haka wannan kalma ta alhamdulillah bayan ta ba mu tugumushi a gidan duniya, mun samu rayuwa mai kyau, mun samu ingantaccen rayuwa, kuma haka a lahira tana zama sanadiyar shigan mu aljanna. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa cikin dogon hadisi wanda ya mi'raj ya hau sama, yake cewa laqitu Ibrahim, a sama na gamu da Annabi Ibrahim, lailatan usriya bi, yace Manzo sallallahu alaihi wa sallam, yace daren da aka tai da ni sama. Faqala, sai Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ya faqala Ibrahim, Ibrahim yake cewa ya Muhammad, ya kai Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, aqri ummataka minni assalam, in ka she ka gaida mana al'ummarka, ka ce ina gaida al'ummarka. In je wa? In je Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sai Annabi Ibrahim ya baddo sako a kawo mun mu al'umman Manzo sallallahu alaihi wa sallam. Shi ya kuma sauraron mu ga sako lokacin da Annabi sallam ya je sama. Annabi Ibrahim ya bada sako ya ce a kawo mun wani sako ne. Yake cewa wa akhbirhum anna aljannata tayyibatu turba, Annabi Ibrahim yace ka gaya ma al'ummarka aljanna kasatta mai kyawun noma ce, kasatta mai kyau ce, duk abin da aka shuka zai hito. Azbatul ma, yace aljannan nan tana rike ruwa, tana da amfani kasar aljanna, azbatul ma tana rike ruwa. Wa anna haqi'an, yace kuma kasar aljanna tsandauri ce, kinan kai kai zaka maida ta azba, wurin riki ruwa kai zaka maida ta jardin, kuma haka kai zaka barin ta hako in ka ga dama. Sai Annabi Ibrahim yace wa anna ghurasu ha subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar, yace kuma abinda ke ciyawarta, abinda ke fular inta shine subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah allahu akbar. Ashe kalmar alhamdulillah in bawa yana yawan gayyanta, tamkar yana shibka ne, yana sa fular a gidan shi na aljanna. Shi sa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce masa sahabbai, idan an shiga aljanna gidan wani zai dara wani, za a ba ku gida iri daya, mataki iri daya aljanna, amma ka shiga gidan wani sai kaga gidan yana da shibukoki masu kyau wanda babu a gidanka me yasa mai shibukoki yawan alhamdulillah yawan gayin subhanallah yawan gayin la ilaha illallah yawan gayin allahu akbar haka wannan kalma ta alhamdulillah daga cikin fa'idar ta tana sa mabawa yarda Allah subhanahu wataala in kana cewa alhamdulillah sai Allah yarda da kai idan kuma Allah yarda da mutum ya gama wahala duk wanda ubangiji ta'ala ya yarda da shi a gidan duniya to ya gama wahala koda bai da kudi Allah ba zai doro mai wahala ba saboda ubangiji ta'ala in ya yarda da mutum shikenan ya yarda da shi kamar da Allah ya yarda da sahabbai yace laqad radiyallahu 'anil mu'minin haka ubangiji ta'ala yake ce annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce ma sahabba annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam la'anna allaha ittala ala ahli badr fa qala i'malu ma shi'tum fa inni qad ghafartu lakum da dauro Allah ya kalli mutanen badar ya ga kyakkyawan manuhar su yace ku aikata abin da kuka dama ni na gafarta mu to in Allah ya yarda da mutum zaka ganin ya kasance mai ji ma'ana ba zai ji wani abu ba sai abin da Allah yake so Allah zai kasance ma mutum gani ba zai ga wani abu ba sai abu mai kyau Allah zai shige ma a rayuwa duk lokacin da ya yarda da kai a kasuwanci zaka ga kasuwancin ka koda an rubuto arzikin ka ba mai yawa ba amma akwai yarda Allah da abin da ka kasa ko mun karamta an sai za ya biya ma daidai bukatar ka wanda Allah ya rubuta ma ya daga cikin abin da muke gani a kullun yarda Allah ba alama bace yarda Allah ba shi bane arziki a in Allah ya yarda a cikin lamarin mutum shi da kanshi zai ga bambanci a rayuwar shi ta wani to wannan kalma ta subhanallah alhamdulillah tana yardar da Allah duk mutunan da Allah ya yarda da shi to kuma ya huta annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza qala almuslimu inda aklin akal inda aklin akal inda kulli aklatin wa kullu shirba nabi yake cewa idan mutum ya fadi lokacin da ya ci wani abinci ko ya sha wani abin sha sai ya ce alhamdulillah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah la yarda 'anil 'abdi lalle Allah yana yarda yana lamunci ma bawa an ya'kula al-akla yaci wani abinci ko mun kankamta shi fa yahmaduhu 'alaiha sai ya gode ma Allah akan wannan abin aw yashrabu ash-sharba ko ya sha wani abin sha fa yahmaduhu 'alaiha sai ya gode ma Allah akan wannan to Allah yana son in ka ci ka gode kuma in ka sha ka gode amma a yau su tari mutanen mu in mutun ya ci abincin ma aka tambaye shi to za ya kushi abin da ya ci ne in ya sha wani abin sha aka tambaye shi to za ya kushi abin da ya sha su tari mutane in ba wata munasaba wanda dalili ya hada ba suka ci abin da su a tunanin su shine mai dadi to ba za su yi godiya ba to Allah yana murna yana samun mutun na samun soyayyar Allah duk lokacin da yake cin abinci sai ya ma Allah godiya ko kuma ya sha abin sha sai ya ma Allah godiya haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba mu labari cewa a ranar alkiyama masu hamdala masu cewa alhamdulillah su ha a ranar alkiyama sai Allah ya bambanta su idan aka tashi alkiyama aka kai ɗan wuta a wuta to gabanin mutane su shiga aljanna za su kusanto ubangiji ta'ala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda suka yi kowa kusa Allah ya san su dab da Allah subhanahu wataala sune masu yawan godiya annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa afdalu ibadillahi ta'ala yawmal qiyama alhamaduna masu yawan godiya to Allah madaukin sarki har a ranar alkiyama sai ya bambanta su da cewa su waɗannan na daban ne saboda suna yawan godiya ga Allah subhanahu wataala shi yasa ubangiji madaukakin sarki ya gaya mana wannan godiya shi yasa ya bude alqur'anin shi wannan sura mai matukar muhimmanci da muka ji falalolin tajiya sai ubangiji ya bude ta da fadar alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah saboda Allah yana son wannan kalima shi yasa sai ya sa wannan kalma ta zama a cikin ayyukan mu baki ɗaya na ibada a cikin sallah mutun zai ga kalma bayan Allahu akbar babu kalma wanda take yawan maimaituwa a cikin sallah kamar kalma hamdala idan mutun ya tada sallah yace Allahu akbar abinda zai fara gayi subhanaka allahumma sai ce wa bihamdika sarki ya tabbata gare ka ya Allah sai ce wa bihamdika da yabo gare ka ya kai Allah wannan a cikin sallah kenan haka idan mutun yayi ruku'u ya dago daga ruku'i yana tare da liman ko ba tare da liman abinda zai cewa sami Allahu liman hamida Allah ya ji ba wannan mai yi mai godiya shi ma na baya zai cewa Allahumma rabbana lakal hamdu ya Allah gare ka ne godiya take saboda Allah yana son bayan shi su rinka godiya shi yasa a cikin sallar mu biyar a tsayuwar mu sai mun ma Allah godiya in mun duka mun ce Allahu akbar tasuwan musulmin mu Allah godiya liman zai ma Allah godiya haka ma mu za su yi ma Allah subhanahu wataala godiya haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake da addu'a wanda yake bayan dagowa daga ruku'i wannan idan ya zamana kai baka iya ba sai sami Allahu liman hamda rabbana wa lakal hamd amma wanda suke karatu suke zuwa makaranta Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yawan gayin kalmar da godiyar ta hi maimaituwa ciki yake cewa Allahumma rabbana lakal hamdu ya ubangijinmu Allah godiya ta tabbata gare ka mil as-samawati wa mil al-ard tike da samai tike da kasai kadiba kaga in aka ce an gode ma Allah tike da samai tauraru suna ciki wata yana ciki rana tana ciki gizagizai suna ciki adadin mala'iku yana take kuma Allah ya ce wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu dukkan abin da ke cikin sama in kace mil as-samawati baki dai banda ubangijin ka lissafa da shi ka gode ma Allah daidai wannan adadin wa mil al-ard da kuma cike da ƙasa mutanen duniya baki daya aljannu baki daya itace baki daya gidajen mu baki daya komi da kowa ya shiga a cikin mil as-samawati cike da ƙasa ƙasa ta farko ƙasa ta biyu ƙasa ta uku har zuwa ta bakwai duk abin da ke bayan ƙasa kadiba in za ka iya kilga ƙasa to ƙwara ƙwara na ƙasa ma ka gode ma Allah daidai wannan adadin annabi sallallahu alaihi wasallam mil amma shi'ita min shay'in ba'd kai da ma a cikin abin da ka so wanda ni ban san shi ba sai ce ahadu thana'i wal majdi ahqu ma qala al abdu wa kulluna laka abdu sai ce mil as-samawati mai ahlu thana Allah kai ne mu wanda ya tantanta dama a yaba ma wal majdi kai ne ya kamata a kamba ma a haqu ma qala al abdu ai duk abin da bawa zai ci wato ya tantanta gare ka ya Allah wa kulluna laka abdu kuma mu dukkanin ka bayu ne shi wannan yana nuna mana lalle wannan yana da falala yana da tugunmushi Allah yana son mu gaye ta haka a cikin sallah idan bawa yayin sajada ya taso abinda zai gai shine subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli mai yawanci muhimmin sanin rabbighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni to annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa subhanaka allahumma sarki ya tabbata gare ka ya kai allah rabbana ya ubangijinmu wa bihamdika kuma godiya ta tabbata gare ka Allahumma ighfir li Allah kai mana gafara shi yasa Ibn Qayyim yake cewa babu wata addu'a wanda Allah ke karba matukar ba a gode mai ba duk mutunan da daga hannu yana Allah ba ni kudi Allah ba ni ilimi Allah ba ni kaza Allah ba ni kaza matukar bai godiya ba ga kan abin da ya sawwaka na ni'imar Allah subhanahu wataala to wannan addu'a ana mata shamaki haka aikin haji bayan sallah kenan yanzu muna magana sallah a cikin aikin haji kadiba tun daga lokacin da bawa zai hawan jirgi lokacin da ya kai miƙati in ka hawo jirgi ka kai daidai miƙati saboda mafi yawancin mu ba miƙatin da ta yadda ake ba miƙatin ba ake kallo mutane ba su sani ba sai a ce tun hawan jirgi to tun lokacin da alhaji ya fara niyya kai tun yana cikin garin maradi abinda za a fara koya ma alhaji shine labbaika allahumma labbaika kadiba a hilin haji baki daya abinda ake gaya ma Allah labbaika allahumma labbaika karbawarka ya Allah karbawarka la sharika laka labbaika baka da abokin tarayya a cikin karbawa abinda mahajjata ke gai bayan wannan kalma shine innal hamda lalle godiya wan ni'ima ta da ni'ima laka ta tabbata gare ka. Wannan shine Allah madaukin sarki yasa zama shi'ar a lokacin aikin haji, abinda bawa zai ta gai duk lokacin da yake haji za ya rinka gai labbaika allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaika innal hamda lalle ni'ima ta tabbata gare ka. Haka idan bawa zai kwana, abinda ake so ya gai shine ya hamdana cikin addu'o'in mu na kwana. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam addu'o'in mu na sahi da mareji gabanin mu kai ga kwana alkarin mu na sahi da na mareji, abinda za mu gai a cikin su akwai hamdana, amsaina wa amsal mulku lillah, mun maraita mareji ya tabbata ga Allah, sai ka ce walhamdulillahi godiya ta tabbata ga Allah, wahdahu la sharika lahu shi kadai babu abokin tarayya tattare da shi, lahul mulku Allah shi ke da mulki, wa lahul hamdu kuma godiya ta shi ce, huwa ala kulli shay'in qadir. Akai dan mutun ya tashi da sahi, abinda zai fara cewa asbahna wa asbaha al mulku lillah, sai yi da addu'a da muka karanta. Haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa kullu sulama minan nasi alaihi sadaqa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yake cewa dukkan gaba ta kowane mutum, malaman likitoci na zamani suka ce gabbai 333 ke da kai a cikin jikin dan adam. To sai annabi ya ce kullu sulama minan nasi alaihi sadaqa, kowace gaba daga cikin gabban da ke cikin jikin mu akan ta akwai sadaka. Mana idan ka tashi da sahi akwai sadaka, akwai hiddan zakka da za ka magabbanka da Allah ya sa ka tashi lahiya. Idan kan maraita akwai hiddin zakka da ya kamata ka mashikinka na maraitar da kai lahiya. To sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk mutunan da ya ce alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur, ya biya zakkan wannan gabban baki daya. Ashe kalma alhamdulillah kalma ce wadda take da muhimmanci, take da girma, take da kima a rayuwar mu ta yau da gobe. Haka wannan kalma idan mutum ya ga wani abin da yake so a mafaliki, ko da kwana kake, sai kai mafalikin ka samu kuɗi ko ka samu matsayi ko ka samu abin da kake bukata a rayuwarka ta duniya ko ta lahira, to abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk mutumin da ya ga wannan mafalikin in ya tashi ya ce alhamdulillah, Allah na gode ma, a cikin mahulki ne ka ga ni'ima. To in ka tashi ba tsoki za kai baka ce ashe kwana ne kake, Allah ce annabi ce ka gode ma Allah, ta dauro abin ya tabbata. In ka ga abin da baka so, to za ka sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fasta'id billah, ka ce a'udhu billah, dan ma kada Allah ya kawo shi. Ashe wannan yana nuna mana kalmar nan tana nan bibiye da mu a cikin mafalkin mu, a cikin sahiyan mu, a cikin marjan mu, a cikin komai da komai. Shi yasa Ubangiji subhanahu wa ta'ala idan yamma mutum bawa ni'ima, ko kuma idan bawa yana son Allah ya karba addu'a shi, to zai harawa da mi da hamdala, kamar da Ibrahim alaihi salatu wassalam ya fara da hamdala yake cewa alhamdulillahi alladhi wahaba li ala al-kibar إن ربي وأن الدعاء النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام ينا دغوري نيغ أأنيا سن زما متانا قري يا دغوري نيغ أأنيا سن زما كذا سن زما كذا. تو أما يا رسا دا وتا كلمومي ني زي روكي الله saboda su tari uwayenmu idan za su yin addu'a, duk wanda zai madan ya addu'a sai ya rasa mi zai roka mai. In ya fara zane wani ya ce Allah bashi ilimi, Allah bashi kudi, Allah bashi mutunci, Allah bashi sarauta, kowa sai ka rasa, in aka ce ka madan ka addu'a sai ka rasa mi za ka roka mai. To annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam da ya tashi sai yake cewa alhamdulillahi alladhi wahaba li alal kibar isma'il wa ishaq, yace godiya ta tabbata ga Allah wanda shine ya bani kyauta bayan na girma, kyautar Isma'ila da Ishaqa ɗayan shi kenan. Nan take sai ya kyale bakin sai ce inna rabbi lasami'ud du'a, lalle ubangiji na mai jin addu'ar da nake yi ne. Bai ce komai ba, kawai sai ya ce Allah na gode ma da ka bani wani. A ce misali sunan ɗanka Isma'il da Ishaq, ka sha wahala kana nema sai Allah ya baka. Yanzu mi za ka roƙa ma Isma'il da Ishaq? Annabi Ibrahim sai ya ce alhamdulillah, godiya ta tabbata ga Allah, ya yi imani da duk abin da ya ɗarso mai na zuciya, tunda ya gode to Allah zai ba waɗannan. To kuma haka Allah ya sa Isma'il ya zama annabi, haka Ishaq ma ya zama annabi. Kuma babansu abinda kawai ya ce alhamdulillahi alladhi wahaba li ala al-kibar Isma'il wa Ishaq. Shi yasa Ibn Qayyim al-Jawziyya yake cewa idan kana so ka yi ma ɗanka addu'a ka ce alhamdulillah ala fadli wani, Allah na gode ma da ka bani ƴaƴan nan, to sai ka kyale bakinka, Ubangiji ta'ala shi zai ba su abin da duk zuciyarka ta ɗarsa. Amma za mu ga sharaɗin muke sa wannan ya abu, ba mutum ya gayi ba kuma ya watsi da maganar da yake. A ana gayi da cikakken yaqin da cikakken imani, kamar yadda muka fassara kalmar ta alhamdu ne take ne. A haka wannan kalma ta alhamdulillah, idan za a roƙon Ubangiji subhanahu wa ta'ala wata ni'ima, ni'ima ta ilimi mai amfani, to ana gayin ta da alhamdulillah. Annabi Sulaiman yake cewa wa laqad a'ta Allah ki ba mu labari wa laqad a'tayna Dawud wa Sulaiman ilma. Na'am.
Wa qala alhamdulillahi alladhi faddalana 'ala katheerin min 'ibadihi al-mu'minin.
Allah madaukin sarki yace da muka ba Dawud da Sulaiman ilimi. Annabi Dawud Allah ya bashi ilimi na musamman, wanda mafi yawanci daga cikin wasu wanda ba su fahimci addini ba suke boyewa bayan ilimin Annabi Dawud, suke halitta ma kansu arwa da dibo. To Allah ya bashi ilimi na musamman. Haka Annabi Sulaiman, Ubangiji ta'ala ya bashi ilimi, ya bashi mulki. To sai ya zamana da Dawud da Sulaiman suna da wata baiwa wadda kadiba, yadda Annabi Sulaiman aljannu ma kalkashin mulkin ya suke, ba aljani ba, a duk duniya babu wanda aka taba ba mulki irin na Sulaiman. Har dabbobi, har tururuwa tana ladabi bisa magana ta mulkin Sulaiman. To amma Annabi Sulaiman da mai ya gode ma Allah, wa qala da Annabi Dawud da Annabi Sulaiman suka ce alhamdulillahi alladhi faddalana ala katheerin min ibadihi almu'minin. Godiya ta tabbata ga Allah madaukin sarki, wanda ya fifita mu akan da yawa daga cikin bayan shi. Haka wannan kalma ta alhamdulillah, idan mutum ya samu kanya a cikin rintsami wanda yana iya mutuwa, rayuwar shi na iya hita, ana iya hallaka shi ko yana iya hallaka ko wani abin da ya kama da wannan, babu abin da ya kamata a gode ma Allah kama a ce alhamdulillah. Kuna tafiya a cikin mota sai mota ta budu juyewa, Allah subhanahu wata'ala sai daidaita mota, to abin da ya kamata da direba da fasinja kowa ce alhamdulillah. Kana bakin hanya aka buɗi gwabzawa da dan adaidaita da mai moto, ko da dan adaidaita da mai mota, ko da wani aka buɗi accident sai ba yi ba, babban abin da bawa zai cewa alhamdulillah. Ƙarshen ko kuma mafi sauƙin hallaka wadda bawa bai shuuri da ita ce atishawa. Malamai suka ce lokacin da bawa ke atishawa, tamkar rai ne zai hita. To Ubangiji ta'ala sai ya riƙe ran, sai ya fitar da iska. To tunda iska ya hita, ran bai hita ba, abinda ake yi ma Allah godiya babba a wannan bagiri shine alhamdulillah. Idan mutum ya atishawa sai ya ce alhamdulillah, wanda yake kusanya sai ya maida mai da yarhamukallah, Allah ya rahamshe ka, shi kuma sai ya maida mai Allah ya gafarta ma da ni da kai. Haka wannan kalma ta alhamdulillah take biyanmu a kowane lokaci. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa duk mutumin da ya ga kalma alhamdulillah katiran tayyiban mubarakan fihi, to wannan kalma guda 100 da mutum zai gai ga ini, Manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa wannan mutuna har abada a wannan inin ba zai talauci ba. Ashe idan kana so kada ka mutu ka rayu ba tare da talaucin da ba za ka iya sayan hura ba ka sha, to ka yawaita hamdala ga bakinka. Idan mutum ya yawaita hamdala, ubangiji subhanahu wataala zai saukake mai abin da zai samu. Haka idan mutum ya sa sabon kaya ko ya sa tsohon kaya, yana da tsohon kaya sai ya yi sabon dinki, babban abin da zai ma Allah subhanahu wataala godiya shine ya ce alhamdulillahi alladhi kasani hadha sawm, godiya ta tabbata ga Allah wanda ya sanyar da ni, ya tufatar da ni wannan tufafi. Shi wannan kalma ta alhamdulillah tana bibiye da rayuwarmu. Idan mutum zai hawa abin hawa, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abin da zai gani shine ce alhamdulillah, godiya ta tabbata ga Allah subhanalladhi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibuna. Mudiba yadda wannan kalma take bibiyarmu, ana gayyanta a lokacin da ake cikin tashin hankali, ake cikin jarabtawa, ana gayyanta lokacin da ake cikin yalwa, ana gayyanta da sahi, ana gayyanta da mareje, ana gayyanta a cikin dukkanin al'amurra baki daya. In ka gayyata ka samu lada ta cika ma ma'auni, sannan kuma a kankare ma zanubanka, sannan ka samu nutsuwa tana hana kyashi da hasada. Saboda dan adam yana maida ma ubangiji subhanahu wataala sanayyar shi, yana maida mai lamunta da dukkan abin da ya baya. Duk mutumin da ya ce alhamdulillah ya gamsu ne, ya lamunta da abin da Allah subhanahu wataala ya baya shi. Shi kuma Allah ya yi alƙawarin masu godiya ko a ranar alƙiyama su ne wanda ya yi soto balle a gidan duniya. Da aka yi ta wannan kalma, dalili sirrin da ke da kwai cikinta kenan, da Allah ya buɗe alƙur'anin baki ɗin inshi da alhamdulillah. Shi yasa Ibn Taymiyya yake cewa sirrin alƙur'ani yana nan cikin kalma alhamdulillah ta farkon alƙur'ani. Saboda kamar yadda muka karanta tun daga farko har ƙarshe, babu wani wuri, babu wani bagiri da mutum zai samu kanshi a rayuwa face sai ya ga wannan dai kalma tana bibiye da shi, wannan kalma tana bibiye da shi. In ya sha abin shi alhamdulillah, in ya ci abinci alhamdulillah, in zai kwanta alhamdulillah, in ya tashi daga kwana alhamdulillah, duke shi ta yi ƙasa alhamdulillah, ta yi sama alhamdulillah, tana biye da mu a cikin sallah, a cikin aikin hajji, a cikin komai kamar yadda muka ji. Kuma ita ce addu'a ta annabawa, babbar addu'a ya'a ita ce kalma alhamdulillah. Anan kuma lokacinmu ya kawo, ubangiji ta'ala ya ɗaure mu wannan kalma ta alhamdulillah sai ce rabbil alamin, wani sirri na biyu kenan wanda insha Allah ta'ala sai zai tashi matashi karatun mu na gobe abu da makaranta da dai, ubangiji ta'ala ya tara mu da mu da ku a cikin lada wanda muka yi kuskure ko tuntuba harshe Allah madaukakin sarki ya fi mana. Sallallahu alaihi wasallam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.